إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Andu Aliyu da yake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muka saba karatun tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab Allah ya yarda da shi wannan ita ce halka ta 62 a wannan yammaci na Alhamis 8 ga watan Dhulhijja hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 7 ga watan 7 shekara ta 2022 miladiya a halkar da ta gabata mun kammala bayani dangane da rawar da sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya taka wajen zaben sayyidina Abubakar a matsayin khalifa na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam a jagoranci dama babin ya kunshi irin guduma wanda sayyidina Umar ya bayar a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar to abu na farko da muka duba shine rawan da sayyidina Umar ya taka dangane da zaben sayyidina Abubakar a matsayin jagora na al'umma musulmi wanda zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da zamu duba a wannan gaba shine yace muraja'atuhu li abi bakrin fi muharabati mani'i zakati wa irsali jaishi usama shafi na 96 yau na ga da yawa wasu an mallaki littafin da muke karantawa wannan adwa'un ala jihadi Umar bin al-Khattab da littafi din ya yanke to amma yanzu kuma cikin ikon Allah an samu wasu copies shafi na 96 can kasa inda yace thaniyan muraja'atuhu li abi bakrin fi muharabati mani'i zakati wa irsali jaishi usama wannan ita ce rawa ta biyu da sayyidina Umar ya taka da ta uku aka hada mana ita a wannan gaba din irin gudunmawa da yayi kokarin bayarwa sayyidina Umar indai yaga akwai damar ya bada gudunmawa baya kasa a gwiwa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun ga irin gudunmawa da yayi kokarin bayarwa zamanin annabi yana raye da kuma irin nagarta da yayi to haka zalika al'amarin ya ci gaba a zamanin sayyidina Abubakar nan ma bai kasa a gwiwa ba duk inda ya ga akwai wata rawa da ya kamata ya taka akwai wani guduma da ya kamata ya bayar wa al'umma musulmi wa musulunci dan ci gaban musulunci da al'umma musulmai baya koma baya baya kasa a gwiwa baya tararradi baya shakku yakan yi kokarin taka rawar kuma ya bada gudumawar wasu lokatai akan dace wasu lokatai kuma idan ya zamanto fahimtarsa ta bambanta da na saura kuma fahimtan saura ya fi nasa yakan saukakan ra'ayinsa ya dawo ra'ayin da ya fi ra'ayinsa amma idan ya zamanto ra'ayinsa shi ya fi akan koma kan ra'ayin sayyidina Umar din to a nan gurin wannan maudu'i namu na yau da aka kawo mana ya kunshi abubuwa guda biyu wanda sayyidina Umar yayi kokarin bada gudumawa yayi kokarin taka rawa abu na farko muraja'atuhu li Abi Bakr fi muharabati mani'i zakah, yanda ya dinga bibiyan sayyidina Abu Bakar, yana bijiro masa da ra'ayoyinsa da shawarinsa akan yakan wanda suka hana zakka. Sayyidina Abu Bakar yana da fahimta daban da ta saba da na sayyidina Umar. Bari mu karanta hadisin wanda aka samu daga Abu Hurairah mu gani. Qala Abu Hurairah radiyallahu anhu, لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. wannan wani bangare ne na nassi na hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa. Haka zalika wasu da yawa daga cikin malaman tarihi sun fitar cikin littattafan tarihi, kamar irin tarikh al-Tabari, kamar irin al-Kamil fi tarikh na Ibn al-Asir, sun fidda wannan riwayar cikin kenan malaman tarihi sun fitar cikin littattafan tarihi. Haka zalika kuma nassin yana nan cikin littattafan hadisi, kamar irin sahihul Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar cikin sahihul Bukhari. Abu Huraira Allah yarda da shi yake bada labari, yace lamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu, wa kana Abu Bakr ba'da, sai Abu Bakr ya zama shine jagora bayan annabi, shi ya mai gurbin annabi sallallahu alaihi wa sallam. To da Abu Bakr ya zama jagora, wa kafara man kafara min al-arab, sai aka wayi gari an samu wanda suka kafirta, wanda suka kafirta cikin Larabawa bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. An samu wasu sun yi ridda, sun bar addinin musulunci gaba daya, saboda dama sun shiga ne saboda tsoron ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, buwaya da Allah ya masa da kuma rinjaye da ya samu akan Larabawan da ake ga cewa suna da ƙarfi sosai, za su iya karya wanda suka ga dama. Sai gashi annabi ya gama da su, Quraishawa na Makka da kuma Larabawan Ta'if, kabilar Hudayl, da annabi ya karya su. To wannan yasa saura kuma ƴan kuciku bamu, sai suka miƙa wuya suka sallama wa annabi. To shi yasa annabi yana rasuwa suka koma gidan jiya, galibin wanda dama ba su shiga musulunci saboda Allah ba, saboda tsoron annabi yasa suka shiga. To yanzu tunda annabi ya rasu, sai suka koma gidan jiya. Akwai wanda kuma suka hana zakka, wanda a kansu ne ake magana, suka yi tawilin ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah yake ga annabi cewa ka dauka daga dukiyoyinsu sadaqatan zakka, tutahhiruhum, kana tsarkake su da wannan dukiyar da kake karba daga gurinsu, wa tuzakkihim biha, kuma kana gyara musu ɗabi'unsu, kana dora su kan turbar da za ta sa su yi nasara, su zamanto mutanen kirki, su tsira gaban Allah ranar gobe kiyama. Sai Allah ya ce wa salli alaihim, kuma ka musu addu'a, in sun kawo zakkansu ka karba yi musu addu'a, inna salataka sakanun lahum, addu'anka gare su nitsuwa ce ga zukatansu. Ka zo annabi ya maka addu'a, ai kaga akwai dadi ciki. To shine da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu, wanda suka hana su zakka sai suka ce inna ma kunna nu'addi zakatana liman kanat salatuhu sakanan lana, suka ce ai mu kawai muna bada zakkanmu ne ga wanda addu'arsa take zama nitsuwa ga zukatanmu. to amma yanzu tunda ya koma ga Allah subhanahu wata'ala kenan ba za mu bada zakkan mu ga wani sa ba to kaga wannan nau'in mutane na biyu nau'in mutane na uku kuma sune wanda suka yi da awar annabta kuma suka samu mabiya suka ce su ma annabawa ne akwai nau'in mutane na hudu su ba ridda suka yi ba kuma ba tawilin ayar zakka suka yi ba kuma ba sa cikin mabiya wanda suka yi da awar annabci bayan rasuwan annabi a asurowa ce ta sa suka hana zakkan haka wasu malaman tarihi suka ambata kenan nau'ukan mutanen guda hudu ne ko wanda suka yi ridda gaba ɗaya suka bar musulunci suka koma addinin iyaye da kakanni na bautan gumaka bayan rasuwan annabi akwai kuma wanda suka bi mabiya wanda suka bi masu da'awar annabta akwai kuma wanda suka yi tawilin ayan zakka suka hana zakka suka nuna ai zakkan ma tunda annabi ya rasu ba za ta zama wajibi ba bada ta sai kuma wanda suka hana zakkan saboda ruwa to waɗannan nau'ukan mutane duka Abubakar ya yake su to shine sayyidina shine Abu Huraira Allah yarda da shi anan yake bayani yake ishara cewa bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma wanda Abubakar ya zamanto jagora aka samu wanda suka kafa furta cikin larabawa dama in ba amince ba sayyidina Abubakar yayi ishara afa in mata da wancan ayat da ya karanta afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin lokacin da annabi ya rasu sayyidina Abubakar ya fito ya tadda Madina tari kirkice Sayyidina Umar yana cewa Annabi bai rasu ba ya je gana da Allah zai dawo duk wanda ya ce ya rasu sai ya yanke hannayensa da kafafunsa a sassabe ya yanke harshensa shine Sayyidina Abubakar yayi godiya wa Allah da jinjina yayi salati wa Annabi sannan yace man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut sai karanta wannan aya ta suratu Ali Imran وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما تعوقت لن قلبتم على اعقابكم شن ينزو ان النبي صلى الله عليه وسلم يموت كو aka kashe shi a filin yaki za ku bar addinin musulunci waman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya bar addinin musulunci ya koma wani addini daban saboda rasuwan annabi to wannan bai cutar da Allah da komai ba ilaiku abin da ya faru kenan da yawa sai aka samu wanda suka koma gidan jiya suka bar addinin musulunci to Abubakar sai ya daura damaran ya kar wadannan nau'ukan mutane da muka ambata qala umar sai sayyidina umar yace ya ababakar ya kai abubakar kaifa tuqatilun nasa tayaya za a yi ka yaki mutane wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace umirtu an uqatilan nasa an umurce ni da in yaki mutane hatta ya qulu la ilaha illallah har sai sun fadi kalmar la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah faman qala hadu wanda ya fadi wannan kalma ta la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah duk wanda ya fadi la ilaha illallah asama minni malahu wannan ya kare dukiyarsa daga gare ni wa nafsuhu kuma ya kare jininsa daga gare ni tunda wanda bai musulunta ba jininsa na halatta dukiyarsa tana halatta in annabi ya je ya yake su a rashin musulunta ai yana kashe su kaga jininsu ya halatta sannan kuma dukiyarsu tana zamantowa ganima ta musulmi to amma wanda ya fadi wannan kalma annabi ya haramta gare shi in ji shi ya yake shi ya haramta gare shi dukiyarsa ta zama ganima kenan wanda bai musulunta ba fa ya halatta annabi ya yake shi ya zubda jininsa a kashe shi dukiyarsa kuma ta zama ganima to amma wanda ya fadi kalmar la ilaha illallah ya shiga musulunci a sama minni malahu wa nafsuhu wannan ya kare dukiyarsa da kansa daga gare ni kenan in dai mutun ya fade ta koda da ƙarya ya fada annabi yace jininsa ya kubuta daga gare shi shi yasa annabi bai yaki munafukai ba tare da cewa wasu daga cikin munafukan Allah ya bankade wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma duk da haka annabi bai yake su ba da yawa yawan su annabi ya san su tunda yakan kebe shi da Hudzaifatu ibn al-Yaman ya ambata masa yace wani munafiki ne wani ma munafiki ne wani ma munafiki ne sayyidina Umar ya hadu da Hudzaifa yace annabi ya lissafa ni cikin munafukai yace akai bakka daga cikin su kaga kenan annabi ya san wasu daga cikin munafikan amma duk da haka bai yake su ba a hanyar sa ta dawowa daga yakin Tabuka yana kan dabbarsa an samu wasu adadi na mayakan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka biyo bayan dabbar tasa suna korata sai Allah ya aika mala'ika Jibril alaihi salam cewa yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane da suke kewaye da dabbar sa munafukai ne aniyar su ita ce su tunkuɗa dabbar ta mirgina ta murkushe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kashe shi to shine annabi ya ja ya tsaya sai ya koma da baya yake be da Hudhaifa yake bashi labari yace wani da wani da wani da wani da wani da wani da suka kewaye dabba ta duka munafukai ne ga irin mugun aniyar su a gare ni annabi sai sa aka nisantar da su daga gare shi sallallahu alaihi wasallam kenan annabi da yawa yawan munafukan nan ya san su kaga munafiki ai bai shiga musulunci ba shi yasa Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini Allah ya kore musu imani suna cewa mun yi imani da Allah amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da tashin alkiyama sannan kuma suna cewa sun yi imani da manzon Allah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in munafikai sun zo maka za su ce mun shaida kai manzon Allah ne kaga suna cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sun yi imani da tashin alkiyama amma duka Allah ya karyata su anan da suka ce sun yi imani da Allah da tashin kiyama Allah ya ce wa ma hum bimumini kariya suke ba mu'minai bane can kuma Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna Allah yana sane cewa kai manzon sa ne kuma Allah ya shaida cewa munafikai makaryata ne kaga yanzu da a wanda suka yi cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sun yi imani da tashin kiyama kariya ce Allah ya tona asirin su amma duk da haka annabi bai yake su ba kaga shine manufar sayyidina Umar na kawo wannan hadisi cewa an umurce ni in yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah yanzu in suka faɗi shikenan ba sai an ce eh shin da gaske ne faɗin da suka yi da gaske ne a'a daga sun faɗi idza qalu ha asama minni maluhu wa nafsu in sun faɗa dukiyar su ta zama sun kare ta daga gare ni haka kuma jinin su shi ma ya kubuta daga gare ni dukiyar su ya kubuta daga gare ni jinin su ma ya kubuta daga gare ni wannan shine hanzarin sayyidina Umar yake ga bai kamata a ce sayyidina Abubakar ya yaki wanda suka hana zakka ba tunda sun faɗi la ilaha illallah illa bihaqqihi wa hisabuhum ala Allah sannan hisabin su yana gurin Allah subhanahu wataala kenan abinda suka boye in ma sun boye munanan abubuwa a zuciyar su Allah shi zai musu hisabi fadin kalmar la ilaha illallah da suka yi inda gaske suka fadi shikenan in ma ba da gaske suka fadi ba za su je su hadu da Allah shine ma'anan wa hisabuhum ala Allah to wannan hujja ce sayyidina Umar Allah ya dade shi kawo sayyidina Abubakar yana gabe kamata a ce ya yaki wanda suka hana zakka ba yace fa Abubakar ya aba illa an yuharibal ladina mana'u zakata sayyidina Umar yana kawo wannan dalili amma kuma sayyidina Abubakar bai saurari wannan dalili nasa ba kenan ya saba masa shi ma yana da dalilin da yafi yake ga yafi na sayyidina Umar shi yasa yace fa Abubakar ya aba sayyidina Abubakar yana kin karban wannan dalili na sayyidina Umar me yasa shi ma yana da dalili da yake ga yafi dalilin sayyidina Umar karfi illa an yuharib alladhina mana'u zakat sai dai ya yaki wanda suka hana zakka wa yaqulu musirran ala qawlihi kuma yana cewa yana dogewa akan maganar sa cewa wallahi law mana'uni anaqan laqataltuhum ala man'iha sayyidina Abubakar yace na rantse da Allah da a ce za su hana ni yar akuya yar karama akuya wacce bata jima da haihuwa ba ita ce anakan ita ake cewa yar tayi ko a wata Hausan dan kankanin dan akuya da bai fara cin abinci ba wanda yake shan nono a ce an musu umurni su bayar sai su hana ni kuma da suna bayarwa da annabi yana raye ni kuma yanzu da na zama jagora su hana ni kaga kasashen abu ne ai yar akuyar da take shan nono to koda irin ta suka hana ni laqataltuhum ala maniha da na yake su akan hana ta da suka yi wata riwayar kuma law manauni iqalan da a ce za su hana ni akala da ake daura wa raƙumi ai kaga kasashen abu ne bai taka karakarya ba nawa kudin sa yake da a ce za su hana ni kuma an musu umurni su bani sai su hana sayyidina abubakar yace laqataltuhum ala maniha da na yake su akan hana ta da suka to shine malamai suka ce me yasa sayyidina abubakar ya doge akan ra'ayinsa na yakan waɗanda suka hana zakka tare da cewa sayyidina umar ga dalili ya kawo masa malamai suka ce shi ma yana da nasa dalilin da yake ga yafi ƙarfi akan dalilin sayyidina umar wani dalili ne wannan nassi da sayyidina umar ya kawo shi iya abin da yaji daga annabi kenan umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa allah faman qala la ilaha illa allah asama minni malahu wa nafsuhu in ya fade ta ya kare dukiyarsa ya kare jininsa daga gare ni wannan abin da sayyidina umar yaji daga annabi kenan sai dai kuma akwai abin da bai ji ba wanda dan sa Abdullahi dan Umar shi ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya daban bayan wannan riwaya ta Sayyidina Umar kenan bayan abin da shi Sayyidina Umar ya ji ko kuma shi Sayyidina Umar iya abin da ya ji ya sani kenan daga Annabi akwai kuma abin da bai ji ba wanda zai iya mara wa ra'ayin Sayyidina Abubakar baya shine abin da dan sa Abdullahi dan Umar ya ji daga Annabi shi Abdullahi dan Umar abin da ya ji daga Annabi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus sala wa yu'tuz zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam ai mun ji hadisin Abdullahi dan Umar ya bambanta da na babansa yace yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an umurce ni in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wa yuqimus sala kuma su tsaida sallah wa yu'tuz zaka kuma su bada zakka mun ji abubuwa nawa aka irgo an irgo rukunan musulunci guda hudu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala wa ita'uz zaka surkunan musulunci guda uku al-lisafo su cikin hadisin Abdullahi dan Umar amma wancan hadisin Umar rukuni daya aka ambata ko shine umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsuhu kun ga a hadisin Umar rukuni daya aka ambata shine shahadatu an la ilaha illallah wanda ya fade ta shikenan jinin sa ya kubuta daga annabi amma a hadisin dansa Abdullahi dan Umar rukunai uku annabi ya fadi yace an umurce shi ya yaki mutane har sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma man annabi Muhammad manzon Allah ne kaga rukuni na farko kenan wayuqimus salata rukuni na biyu su tsaida sallah wayutuz zakata rukuni na uku su bada zakka annabi yace in sun yi waɗannan rukunai guda uku fa idza fa'alu dhalika in sun aikata waɗannan rukunai guda uku asamu minni dima'ahum wa amwaluhum sun kare jinanan su daga gare ni sun kare dukiyoyin su daga gare ni kaga kenan sayyidina Umar ya rawaito abin da yaji daga annabi dan sama Abdullahi dan Umar ya rawaito daga annabi kenan yanzu me zamu fahimta karkashin wannan hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi abinda zamu fahimta karkashin wannan hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi shine yanzu idan suka ki aikata ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda uku an umurci annabi ya yake su muna fahimtan bayanin umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ɗaya ko wa yuqimus salata biyu wa yutuz zakata uku kaga waɗannan rukunai guda uku fa idza fa'alu dhalika in suka aikata su asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kare jinanan su da dukiyoyinsu daga gare ni kenan in basu aikata su ba fa basu kare dukiyansu ba basu kare jininsu ba in basu aikata ɗaya daga cikin ukun nan ba misali sun shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, sun tsaye da sallah basu bada zakka ba, zan yake su. Ko kuma sun shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, sun bada zakka basu yi sallah ba, zan yake su. Kenan an rasa ɗaya daga cikin ukun nan, zan yake su. Kaga hadisin Abdullahi dan Umar ya sha bamban da hadisin babansa Umar. Shi abu ɗaya ya ji daga annabi, umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ɗansa kuma ya ji abubuwa guda uku daga annabi, umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sala wa yutuz zakat. To wannan nassi na Abdullahi dan Umar da shi sayyidina Abubakar ya dogara, yasa da sayyidina Umar yazo yake challenging dinsa cewa shi a ganin sa bai kamata ya yaki masu wanda suka hana zakka ba, saboda annabi abu ɗaya ne yace in an kiyaye shi an faɗi la ilaha illallah, shine annabi yace an umurce shi ya yaki mutane in basu faɗe shi ba, in sun kiyaye kuma annabi ba ruwansa da su. To amma kuma ta ɗaya bangaren ɗansa ya ji abubuwa guda uku da annabi ya ambata. Kenan akwai ƙarin ilimin da sayyidina Umar shi bai tsaya kansa ba, wannan yasa sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya doge akan ra'ayinsa na yakan waɗanda suka hana zakka, saboda wannan hadisi na Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi. Mun fahimci bayanin da kyau. Tabbas sayyidina Abubakar akwai gurare daban-daban inda aka samu galibin sahabbai suka saba masa, shi ma ya saba musu, kuma da aka je aka zo aka je aka zo sai aka wayi gari ra'ayin nasa shine dadai, kuma ra'ayin nasa shi ya kamata a bi. Wannan ya faru ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, gurare da dama. Sannan kuma sayyidina Abubakar idan ya tabbatar cewa wannan ra'ayin da ya tafi akai shine dadai, shine gaskiya, ko ana ha maza ha mata, baya sauka akai. Shi yasa da sayyidina Umar yake ta kokarin musanta masa, ya jajirce ya doge akan ra'ayinsa, har yana rantsuwa yana cewa wallahi na rantse da Allah. Ai rantsuwa sayyidina Abubakar yake, wannan yana nuna maka cewa duk yanda aka yi, duk inda aka je aka zo, ba zai sauka kan wannan ra'ayin ba. Yake cewa da a ce za su hana shi dan akuya, gashi dai kasashen abu ne ko, to da zai yake su akan hana shi da suka yi. To shine da aka duba sai aka ga a gurabe daban-daban, tabbas sayyidina Abubakar ya jajirce kan ra'ayinsa, kuma zaka tarar a waɗannan guraren sayyidina Umar ya saba masa. Daga baya kuma sai sayyidina Umar din ya dawo kan ra'ayin sayyidina Abubakar. Wannan ya faru ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Kun ga wannan babban misali kenan. Wannan tunda anan gaba zamu zo mu gani sayyidina Umar ya koma kan ra'ayin sayyidina Abubakar, ya fahimci cewa shine dadai. Akwai misalai wanda ba su yi nisa da mu ba, ba mu daɗe da karanta su ba. Idan mun ɗauki rasuwan annabi, babban misali cikin misalai da za mu kawo, rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, ai dukansu babu wanda ya fahimci cewa annabin ma ya rasu. Sayyidina Umar kamma shi ra'ayin da yake da shi, ai annabi bai rasu ba, ya tafi ne ganawa da Allah, kamar yadda annabi Musa ya je gana da Allah kuma zai dawo. Idan ya dawo zai ladabtar da duk wanda suke cewa ya rasu. Wannan shine ra'ayin sayyidina Umar Allah ya dade shi. Sayyidina Abubakar da yazo ya nemi sayyidina Umar yayi shiru, dangane da maganganun da yake tai bai yi shiru ba, shine yayi innal hamdalillah, yayi bayane. To bayanan da yayi su suka sa sayyidina Umar ya fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Kaga wannan gaba ta farko kenan. Gaba ta biyu wannan na wanda suka hana zakka din. Gaba ta uku zamu zo mu karanta ta nan gaba. Tura mayakan Usama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, basu yi nisa da Madina ba Annabi ya rasu. Nan ma zamu zo mu ga kai kawo da aka yi ta samu tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tsakanin Abubakar da Sayyidina Umar, daga ƙarshe kuma Sayyidina Umar ya koma kan ra'ayin Sayyidina Abubakar. Sannan a gaba ta hudu ita ma bata yi nisa da mu sosai ba, sulhul Hudaybiyya. Mun san a sulhul Hudaybiyya sayyidina Umar lokacin da aka zartar da ka'idoji da sharuɗa aka rubuta tsakanin annabi da mushrikai, wannan sharuɗan da aka sa ba su yi wa sayyidina Umar daɗi ba, musamman sharuɗa na son kai.
da mushrikai suka gindaya kuma annabi ya sallama ya karba na cewar idan wani ya bar makka cikin mushrikai da zimman musulunta ya taho madina gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi kar ya karbe shi wannan shar'i suka sa annabi idan yana so a tabbatar da wannan sulhun tsakaninsa da shi da su annabi yace na yadda aka rubuta daga cikin sharadin in wani ya bar annabi cikin musulmai ya koma makka annabi ya bar shi annabi yace na yadda kaga ai akwai son kai idan wani ya baro su da zimman musulunta ya zo ga annabi annabi kar ya karbe shi yace ya yadda aka rubuta in kuma wani ya bar annabi da zimman ridda zai je ya shiga cikin su a bar shi ya tafi annabi yace ya yadda wannan sharadi yayi zafi wa sayyidina Umar sannan kuma ba shekarar nan ba a yadda su shiga makka su je su yi umra ba su koma madina sai ba'i annabi yace ya yadda sayyidina Umar abun ya masa zafi ai mun karanta wannan ko ba a dade ba ba mu dade da karanta wannan ba to shine sayyidina Umar yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace alasta bi rasulillah shin kai ba manzon Allah bane annabi yace bala kwarai ni manzon Allah ne yace awalai awalasna bil muslimin shin mu din ba musulmai bane annabi yace bala ku musulmai ne yace awalai su bil mushrikin su ba mushrikai bane annabi yace bala su mushrikai ne sai sayyidina Umar yace fa alama nu'ti daniyata fi dinina to taya za a yi muna ba da kaskanci wa addinin mu ai wannan kaskanci muke ba addinin mu su kawo mana sharadi na zalunci da rashin adalci da san kai kuma mu karba ya rasulullah me annabi yace sayyidina Umar yace inni rasulullahi haqqan wa lastu usi yace tabbas sayyidina Umar ni manzon Allah ne kuma ba zan saba wa Allah ba ma'ana abinda ka ga nayi ba saban Allah ciki yace ba kai ne ya rasulullah kake ce mana zamu zo mu yi umra ba zamu zo mu ziyarci dakin Allah mu yi dawafi yace kware ni nake ga ya muku amma na ce muku dole sai wannan shekarar ne za ku je ku yi dawafin to shine sai yace a ba ka gaya mana ba sayyidina Umar sai je ya samu sayyidina Abubakar irin abin da ya gaya wa annabi irin sai gaya wa sayyidina Abubakar yace ya Abubakar shin shi ba manzon Allah bane sayyidina Abubakar yace bala irin amsan da sai annabi ya bawa sayyidina Umar irin sa Abubakar ya bawa sayyidina Umar yace awalaisa bi rasulillah shin shi ba manzon Allah bane Abubakar yace bala yace awalasna bil muslimin shi mu ba musulmai bane sayyidina Abubakar yace bala awalaisu bil mushrikin shin su ba mushrikai bane sayyidina Abubakar yace bala yace to fa alama nu'ti daniyata fi dinina me zai sa muna bada kaskanci wa addinin mu wani martani sayyidina Abubakar ya bashi yace ya Umar ilzim gharzahu innahu la rasulullahi haqqa wa huwa nasiruhu wa la yu'si kaji shigen amsan da annabi ya bawa sayyidina Umar shigen sa Abubakar ya ba sayyidina Umar yace ya kai Umar ka bi umurnin sa kakka saba masa lallai tabbas ko shakka babu shi manzon Allah ne kuma Allah zai taimake shi sannan ba zai saba wa Allah ba to anan ne sai sayyidina Umar ya ji cewa a'a to shi zake wannan da yayi ma fa bai kyauta ba kaga kenan ra'ayin annabi da ra'ayin sayyidina Abubakar da suka kai suka kawo sai suka yi rinjaye kan ra'ayin sayyidina Umar sai fahimci cewa waɗannan ra'ayoyin sun fi nasa sai dawo daga kan ra'ayin sai koma kan ra'ayin annabi da shi da sayyidina Abubakar to haka a rasuwan annabi ma da sayyidina Abubakar ya tashi yayi innal hamdalillah har zuwa karshe yazo yace man kana ya'budu muhammad fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamut anan yace sai na fahimci cewa eh annabi ya rasu yace sai kafafuna suka kasa dauka na sai kawai na jini na zauna a kasa ka kenan duka wannan yana nuna mana yanda sayyidina Abubakar yake da tsayewa da kuma yanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi zurfin tunani da yanda Allah ya bashi hikima da kuma yanda yake iya gano abubuwa wanda da yawa-yawan sahabbai zaka ga basu gano abubuwan da shi sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ya gano ba anan sai ya ce mana wa yushariku umara في رأيه جلة الصحابة كأبي عبيدة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمين الأمة وسالم مولى أبي حذيفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن سالما شديد الحب لله وأناس من هذه الطبقة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ra'ayi na sayyidina Abu Umar cewar yana ga bai kamata a ce sayyidina Abubakar ya yaki wanda suka hana zakka ba shi kadai ne da ra'ayin ba akwai wanda suka yi tarayya da shi da yawa kuma madaukaka cikin sahabbai shine yake bayani anan yace wa yushariku umara fi ra'ayhi jullatu sahaba galibin sahabbai sun yi musharaka da sayyidina Umar akan ra'ayinsa نعم يتي ويشارك عمر في رأيه جلة الصحابة ما في يوان صحابي سنة تاريا دا سيدنا عمر أرأي انسا سنة تاريا دا سيدنا عمر أرأي انسا كنن وانا الرأي نا رشن غنين چن چن تن آياكي وان دا سكا هانا زكا با عمر كات اي كي دا شي با اكوان دا سكا تاريا دا شي وانا الرأي ناسا kuma zaka ga suna cikin zarata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da kima suna da daraja cikin sahabban annabi mun san sahabban annabi mataki mataki ne akwai wanda suke matakin can kololuwa sune khulafa'ul arba'a khulafa'ur rashidun abubakar umar usman ali wannan suna matakin can kololuwa akwai kuma wanda suke mataki na biyu wanda suke biye musu sune sauran mutum shida cikin goma da aka musu albishir da aljanna sannan kuma akwai wanda suka halarci yakin badar akwai wanda suka halarci yakin uhud akwai wanda suka halarci sulhul hudaybiyya haka suke mataki mataki to shine anan gurin ake mana ishara cewar wannan ra'ayi na sayyidina Umar ba shi kadai ya tafi da akansa ba akwai wanda suka yi tarayya da shi a ra'ayin nasa kuma madaukaka ne cikin sahabbai shine aka kawo mana daga cikin misali akwai Abu Ubaidata bin al-Jarrah kaga Abu Ubaidata bin al-Jarrah ai yana cikin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna mutane goma da aka musu al-bishr da al-janna kuma idan muna karanta tarihin sa zamu ga cike yake da falala wanda yake mai tarin yawa ga wannan sahabi Abu Ubaidata bin al-Jarrah Abu Ubaida ya fi shahara da alkunyarsa. Akwai wanda ya san sunansa anan? Suna Abu Ubaida. Akwai baitoci da wannan Ibnu Abi Dauda ya kawo akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan an san baitocin za a iya gane sunan Abu Ubaida. Yawwa, amin. Kwarai kuwa. Kaga a ciki da Amir ya kira Abu Ubaida shine asalin sunansa na'am Amir bin Abdullah bin al-Jarrah Jarrah din ba babansa bane kakansa ne shi ya shahara da alkunyarsa da kuma danganta shi zuwa ga kakansa wannan sai ya boye sunansa ya boye sunan babansa sai ake ce masa Abu Ubaida bin al-Jarrah kaga ana danganta shi zuwa ga al-Jarrah Jarrah kuma kakansa ne sunansa Amir bin Abdullah bin al-Jarrah sai shahara da Abu Ubaidata bin al-Jarrah wannan sahabi tabbas kamar yadda nayi bayani idan ana duba tarihin sa za a ga cike yake da falala nasa wanda yake ne tarin yawa ya yi shahada a shekara ta 18 shahada kenan an kashe shi a filin yaki yayi shahada nace yayi shahada in an ce mutun yayi shahada an kashe shi kenan a filin yaki ya mutu a annoba ko yayi shahada a annoban Ta'un Amwas Amwas wani gari ne a yankin Sham to wannan annoban a wannan gari ta auku wanda Abu Ubaida yana cikin wanda suka mutu cikin annoban sai ake danganta annoban zuwa ga wannan gari na Amwas ake cewa Ta'un Amwas to a wannan ya rasu shekara ta 18 bayan hijira
zamanin Sayyidina Umar. Ya rasu yana ɗan shekara 58. Yaushe aka haifi Abu Ubaida, wannan littattafan tarihi ba su bayyana mana ba, saboda ba a tsaya kan gashi yaushe aka haife shi ba, sai dai yanzu da muka ce ya rasu yana ɗan shekara 58, kuma yaushe ya rasu shekara ta 18 bayan hijira, za mu iya gane yaushe aka haife shi. Kun gane lissafi na? Mun ce sa Abu Ubaida lokacin da ya rasu yana ɗan shekara 58. Yaushe ya rasu bayan hijira da shekara 18. Kenan sai mu ce yaushe aka haife shi, ko kuma lokacin da aka yi hijira shekarunsa nawa? Shekarunsa 40. Ka kenan sai mu ce kafin a yi hijira da shekara 40 aka haife shi. An gane lissafi na? Kafin a yi hijira da shekara 40. Annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya hijira shekarunsa nawa? Shekarunsa 53, ko lokacin da ya hijira yana ɗan shekara 53. Abu Ubaida kuma lokacin da Annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina yana ɗan shekara 40. Kenan Annabi ya fi shi da shekara 13. Annabi kuma an haife shi, kun ga yanda nake bin abun daki-daki ta yanda za mu gano yaushe aka haife shi. Annabi kuma an haife shi a shekarar giwaye. In an haife Annabi a shekarar giwaye, sai mu ce Abu Ubaida an haife shi bayan shekarar giwaye da shekara 13. An gane lissafin namu? Littattafai dai ba su ayyana mana, ba su haddade mana gasan da aka haifi Abu Ubaida ba. Amma an ce Abu Ubaida ya rasu yana ɗan shekara 58. Kuma tarihi ya nuna mana cewa ya rasu shekara ta 18 a annoba. To kaga wannan hanyoyi da muka bibiya sai muka fahimci cewa Abu Ubaida Annabi ya bashi shekara 13. Kenan an haife shi bayan shekarar giwaye da shekara 13. Kamar yadda na yi ishara a baya cewar idan kana bibiyan tarihin Abu Ubaida, za ka tsaya a gaɓoɓi waɗanda suke na nagarta ga wannan sahabi. To shi yasa aka kawo misali da shi a wannan gaɓaɓe. Misalai suna nan masu tarin yawa, hatta shi kansa mawallafin wannan littafi ya kawo mana misali guda a nan na abin da Annabi ya yi, shaidar da Annabi ya masa cewa innahu aminu hadhihi al-umma, wannan falala ce tasa. Sannan kuma wani abin da zai ƙara fito mana da girman wannan sahabi shine abin da ya auku a yaƙin Badar. Babansa Abdullah ibn al-Jarrah, Allah bai nufe shi da musulunta ba, an kashe shi kan addinin mushrikai. Kuma waye kashe shi? Abu Ubaidan da kansa ya kashe babansa. Kaga wannan ya ishe shi ne? Ya ishe shi falala. An fita yaƙin Badar, Abu Ubaida yana sahun musulmai, babansa Abdullah ibn al-Jarrah yana sahun mushrikai. To da aka zo aka fara yaƙi ya rintaɓe tsakanin ɓangarori guda biyu, ɓangaren mushrikai da ɓangaren musulmai, sai babansa, baban Abu Ubaida, ya dinga fakon Abu Ubaida. Abu Ubaida idan ya ga babansa na tahowa ta nan sai ya koma ta can. Idan ya koma ta can, babansa sai ya sake binsa shi ma ya koma ta can. Suka yi ta yin haka, yana ta kakkaucewa baban kuma yana binsa. To shi me yasa yake kaucewa baban? Baya son kashe baban, son baban yake yi? A'a, yana so kar ta kai shi ga ya kashe babansa a yi babba asara, babansa ya mutu kan shirka. Yana so a samu a yi yaƙin a wanye lafiya, bayan nan yana fatan wataƙil Allah ya nufi mahaifinsa da musulunta. Mun gane dalilin da yasa yake kaucewa baban, ba wai dan baya son kashe baban bane, ba wai dan yana ƙaunar baban bane. A'a, yana ƙoƙarin kaucewa saboda ya san sukai gaba da gaba da shi. Shi yana musulunci, babansa yana shirka, to dole zai kashe babansa. To shi kuma yana so ya bada dama wa babansa, wataƙil baban ya musulunta. Yasa yake kauce masa. Baban sai ya fice shi, sai ya yo ta nan. In ya ga baban ya yo ta nan, shi kuma sai ya koma ta nan. Sai baban ya sake binsa, shi ma ya koma ta nan. To da ya ga abin ya yi yawa, ya ƙi cinyewa, sai ce kai, wata ƙirfa Allah bai nufi babana da musulunta ba. Kawai sai ya yi kan baban ya kashe shi. Sai ya zamanto babansa ya mutu kan shirka kuma a hannunsa. To a kansa ne wasu malamai na tafsiri
suke cewa Allah ya saukar da ayar la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahu bi ruhin min akan irin su Abu Ubaidata bin al-Jarrah Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar aminu hadhihi al-umma sannan lokacin da sayyidina Umar Allah yarda da shi ya ayyana shi cikin komandoji na yaki da dai lokacin da al'amari ya rincabe a Sham sai ya aika masa wasiƙa akan ya taho yana son ganin sa Abu Ubaida da ya karanta wasiƙan sai ya aika wa sayyidina Umar cewa yayi hakuri ya bar shi yayi ta cin kwakwan da sauran al'umman musulmi suke ci aka dawo da martani wa sayyidina Umar ya karanta sai fashe da kuka sai aka ce wata kila Abu Ubaida ya rasu yace a ba rasu wai ba na so ya zo ya zauna kusa da ni saboda in rage masa tashe-tashen hankula da fitintinu da yake kutsawa shi kuma yana ga hakan ba adalci bane a bar shi yanda kowa ke dandana kuda shi ma ya dandana kudar sa to Allah ya sa dai kwanan sa zai kare a can sai ya zamanto ya ci gaba da zama har wannan annoba ta zo ta tafi da shi amma mahaifiyarsa ita Allah ya mata gamo da katar da musulunta Umayma binti Ghanam ita Allah madaukakin sarki ya nufe ta da musulunta mahaifinsa kuma ya mutu akan shirka to shine mawallafin wannan littafi yake buga mana misali da Abu Ubaida duk da matsayi irin nasa da kuma nagarta irin tasa da falala irin nasa duk ya kukuwan da annabi ya fita ba yakin da annabi ya fita face ya fita tare da shi to amma shi ma yana tare da sayyidina Umar akan wannan ra'ayi nasa wa Salim maula Abi Hudzaifa sannan Salim maula Abi Hudzaifa shi ma yana cikin zarata na sahabban annabi wanda annabi yake cewa inna saliman shadidul hubbi lillahi annabi ya masa shaidan tsananin soyayya da yake yi wa Allah wannan shaida ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yayi wa Salim kaga yana nuna mana karfin imanin Salim saboda wanda ya zamanto masoyin Allah subhanahu wataala wannan alama ce da take nuna karfin imanin sa alama ce da take nuna ya dandane dandanan imani ya sha zakin imani ba haka hadisin annabi ya nuna mana ba na Bukhari da Muslim cewa salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatan iman wanda sifofi uku suka kasance tare da shi wannan ya samu zaki na imani man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda Allah da manzansa suka fi soyuwa gare shi sama da wani wanda ba su ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ya so mutum ba kuma yasa yake son shi ba sai dan Allah mutumin kirki ne salihi ne mai son Allah ne mai son addini ne mai tsayuwa ne kan addini da da'a wa Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu min kuma ya kyamaci komawa ga kafirci bayan Allah subhanahu wataala ya tsamo shi daga ciki kama ya karahu an yuqdha fi an-nar kaman yanda yake kyamar a jefa shi cikin wuta to Salim ya samu shaida daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne tsananin son Allah ne masoyin Allah ne wannan yana nuna mana karfin imanin sa ya dandane dandanan imani zaqa ta'amul iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa unasun min hadhihi at-tabaqa da wasu mutane a wannan tabaka tawa ta sahabbai kenan an samu adadi mai yawa cikin sahabban annabi da basu da ra'ayin ayaki wanda suka hana zakka yace wa ya'udu abubakrin fa yaqul inna az-zakata haqqul mal wa fiha nuharimu bil haqqi sannan abubakar ya koma ya ci gaba da jaddada ra'ayinsa menene zai sa sayyidina abubakar ya yaki wanda suka hana zakka inna zakata haqqul mal ita zakka haƙƙi ne na dukiya dole ne a cikin dukiya a fitar da zakka yace wa fiha nuharibu bil haqqi sannan akan zakkan zamu yi yaki da gaskiya sayyidina abubakar wancan hadisi da muka karanta na abdullahi dan umar cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakka kaga an hada sallah da zakka ko sannan a cikin alqur'ani gurare da dama ana hada sallah da zakka wa aqimu as-salata wa atu az-zakata
sai sayyidina Abubakar yake cewa ya za a yi a raba abokai guda biyu sallah da zakka Allah ya hada su a cikin alqur'ani a guri guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su cikin hadisi a guri guda to ya za a yi a raba su kamar yana ga sahabban annabi sun raba tsakanin zakka da sallah kun gane ta yanda suka raba tsakanin zakka da sallah ta yaya na'am za su yi sallah amma ba za su ba da zakka ba wannan ɗaya kenan fiska ta biyu na raba tsakanin zakka da sallah fiskoki guda biyu ne kamar yanzu wanda suka zo kaga irin su Abu Ubaida irin su Sayyidina Umar irin su Salim Maula Abi Hudzaifa da wasu ire-iren su da suke gabe kamata Sayyidina Abubakar ya hana ya yaki waɗanda suka hana zakka ba kamar su sun raba tsakanin zakka da sallah fiskoki guda biyu raba tsakanin zakka da sallah fiska ta farko mutanen nan suna sallah amma ba su ba da zakka kuma suna gabe kamata a yake su ba ko to fiska ta biyu ita za ta fito mana da abu sahabban annabi gabaki dayan su sun tafi akan cewar wanda ya bar sallah ya bar musulunci wanda ya bar musulunci kuma fa ya kamata a yake shi kenan yanzu sahabban annabi suna ga sallah da zakka ba abu ɗaya bane ba tare suke ba tunda suna ganin cewar wanda ya bar sallah ba musulmi bane wannan haka ne Abdullah ibn Shaqiq ɗaya daga cikin tabi'an musulunci yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna gani duk wani wanda ya bar sallah ba musulmi bane yace ma kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yarawna shay'an tarkahu kufran illa salah inji Abdullah ibn Shaqiq yace ma kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yarawna shay'an tarkahu kufran illa salah yace sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance ba abin da suke gani barin sa kafirci ne kaman sallah ka kenan sahabban annabi ba su yi sabani ba kan cewa duk wanda ya bar sallah ya bar musulunci kafiri ne jininsa ya halatta to amma kuma da aka zo kan zakka sai aka samu bambanci sai suke ga yanzu wanda ya bar zakka fa zakka ita ta bambanta da sallah bai kafirta ba bai bar musulunci ba shi kuma sayyidina Abubakar yana ga da zakka da sallah abu ɗaya ne saboda Allah ya hada su guri guda cikin alqur'ani shi yasa yace ita zakka yar uwar sallah ce a cikin qur'ani zakka yar uwar sallah ce cikin hadisi ka kenan shi sayyidina Abubakar bai raba tsakanin su ba sauran sahabbai kuma sun raba ta yanda suke ganin kafircin wanda ya bar sallah amma basa ganin kafircin wanda ya bar zakka mun ga ta yanda suka bambanta tsakanin zakka da sallah shi kuma sayyidina Abubakar sai ga zakka da sallah abu ɗaya ne yanzu wanda yayi sallah ya bar zakka to ai ya bar ƴan uwan juna guda biyu wanda in ana ganin barin sallah kafirci ne to ai ya kamata a ga barin zakkan ma haka tunda ƴan uwan juna ne to shi yasa sayyidina Abubakar ya dauki azama ya yake su Imam An-Nawawi ya kulla babi da yake nuna halaccin yakan wanda ya bar zakka kenan ko a yau idan akwai jagoranci na musulunci al'umma suka hana zakka sun cancanci shugaban musulmai ya yake su me yasa saboda yanda sayyidina Abubakar ya yaki wanda suka hana zakka ana nuna mana lokaci ya kure za mu tsaya a wannan gaban in mun dawo halka ta gaba inda za mu tashi a kansa bayan sayyidina Abubakar ya doge kan ra'ayinsa a kan yakan wanda suka yaki suka hana zakka sai kuma ya fiskantar da akalar maganansa zuwa ga sayyidina Umar Allah ya dade shi ya tsawatar masa in mun zo a kan wannan gaba za mu tashi in Allah ya yarda abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh